نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Laraba 10 ga watan Rajab hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 daidai da ainihin wato 26 ga watan September shekara ta 2001 muna karatun littafin Tamamul Minna fi at-ta'liq ala fiqh as-sunnah li Sheikh al-Muhaddith al-Allamah an-Nihrir Abi Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi muna garkashin al-qa'idatu al-khamisa wa tu qa'ida tabiyar adamu li'timadi ala tawthiq ibn Hibban rashin dogaro akan tawthiq na ibn Hibban ma'ana idan ibn Hibban yace wani amintacce ne ba a karbar wannan maganar kai tsaye ba a tunkuɗe ta kai tsaye har sai an yi bincike to wannan shine ingantaccen tsari da tafarkin da ya kamata a hukunta ainihin wato mutanen da Ibn Hibban yake nuna ya amince da su to dai mun ji dai dogayen bayanai waɗanda ainihin malam ya ɗauko mana game da Ibn Hibban yace yana daga cikin babban dalilin da yasa aka ce in Ibn Hibban ya amince da mutum ba za a iya amincewa kai tsaye ba sai dan an samu sassaucin shi yayi yawa sakacin shi ainihin yayi yawa kwarai da gaske wanda yake yakan dubi mutanen da suke ainihin majhulai ne waɗannan mutanen sai shi ya ainihin amince da su to a ƙarƙashin haka sai ainihin malam ya buga mana misali na farko da Ibrahim dan Abdurrahman al-Uzri sannan malam ya mana misali na biyu wanda mun yi nisa sai lokaci ya kure mana a yau sai mu ce malam ya ce saniyan misali na biyu Ibrahim ibn Isma'ila sai kuma ainihin Ibrahim dan Isma'il qala ga abinda Ibn Hibban ya fadi akan shi a cikin mujalladi na 4 shafi na 14 zuwa na 15 a cikin kitabus siqat yace yarwi an abi huraira wan to daren alhamis ne ko yace yarwi an abi huraira rawa anhu al-hajjaj ibn yasar yace ainihin wato shi wannan ibrahim dan isma'il tabi'i ne da ke riwayar hadisi daga abi huraira shi kuma an samu al-hajjaj dan yasar ya ruwaito hadisi daga wurin shi qultu sai ni muhammad nasiruddin al-albani albani mai littafi sai nace al-hajjaj hadha hajjaj din nan da kaje an ce yana ruwaito hadisi daga shi ibrahim dan isma'il wa yuqalu fihi ibn ubayd kamar yadda kaje an ce hajjaj dan yasar kuma ana ce mishi hajjaj dan ubayd qala al hafiz fihi ga abinda al hafiz ibn hajar al asqalani ya fadi akan shi yace majhulun wannan mutum majhuli ne wato majhulul aini an gane wannan da kyau ko wa kaza qala qablahu abu hatim wa ghayruhu kama fi mizan adh-dhahabi haka nan al imamu abu hatim ar-razi da shi da wasu malaman haka suka fadi kamar yadda haka magana ta zo a cikin littafin Mizanul I'tidal fi naqdir rijal na al-Hafiz adh-Dhahabi Allah ya gafarta mishi to sai yace wa bayyana wajha zalika sai shi ainihin wato al-Hafiz adh-Dhahabi sai ya bayyana fuskar yadda aka yi shi wannan malami ya zama majhuli fa qala sai yace to wannan magana ko ta zama ta Dhahabi din ce ko kuma har yanzu dai yana nakaltowa ne daga ainihin Ibn Hajar yace rawa anhu Lays ibn Abi Sulaym wahdahu Lays dan Abi Sulaym shi kadai ya ruwaito daga ainihin wannan mutum mai suna ainihin wato al-Hajjaj a Ibrahim dan Isma'il din sai shi Muhammad Nasiruddin al-Albani sai yace wa Lays hadha to shi wannan Lays din nan da'ifun mukhtalif mutum ne mai rauni wanda ya samu cudanin rudanin kwakwalwa a ƙarshen rayuwar shi kama huwa ma'rufun kamar yadda yake haka wannan abun sananne ne hatta inda Ibn Hibban har a wurin ainihin Ibn Hibban a cikin ainihin juz'i na 2 shafi na 231 waɗannan maganganun ana faɗin su ne don a tabbatar maka da cewa tabbatacciyar magana ce cewa dukkanin waɗanda Ibn Hibban yake magana akan cewa waɗannan amintattu ne to ba fan lallai bane ya zan amintattun ne kamar yadda yake fadi domin zai zo ya ce amintacce ne wani sai a bincika sai a ga shi da kanshi kamar anan gurin kenan yayi tibka da warwara. To da wannan ne sai malamai suka ce sirrin da yasa kenan ba za a rinka amincewa da amincewar da Ibn Hibban yake ba har sai ainihin an yi bincike akai. Sannan sai malamai yace misali na uku Ibrahimul Ansari, sai kuma Ibrahimul Ansari qala Ibn Hibban ya fadi a cikin ainihin mujallad na 4 shafi na 15 a cikin wannan kitabus siqat kenan yace yarwi an Maslamah ibn Makhlad, yana ruwaito hadisi daga Maslama dan Makhlad. Malam sai dage guda biyu ishara akan ya ainihin wato yanko maka maganar a takeice tunda ya fada ma inda take sai kaje ka koma ka duba. Rawa anhu ibnuhu Isma'il ibn Ibrahim, sai yace shi wannan Ibrahim dan Isma'ilin nan ai Ibrahim al-Ansari kaji an ce yana ruwaito hadisan shi daga Maslamah dan Makhlad, shi kuma dan shi Isma'il dan Ibrahim din can da kaji to shike ruwaya hadisi a wurin shi. Kultu, sai shi malam Albani yace wa Isma'ilu hadha, Isma'ilu dan Ibrahim din nan da kaji majhulun, mutun ne wanda yake majhuli ba a san shi ba, kama qala al-hafiz wa min qablihi abu hatim, kamar yadda hafiz ya fadi kuma abu hatim ma ya fada haka tun kafin hafiz din. Ma'ana yanzu kana jin ana nakalto maka mutanen da Ibn Hibban yake cewa ya amince da su ko ya amince da malaman su sakamakon ya kawo su a cikin wannan littafi nashi, sai ka ji an bincika sai kuma ka ji malamai sun tabbatar da cewa ai wannan din nan majhuli, to kuma sai ya zama jahalar wacce iri ba jahalatu halin ba kamar yadda Muhammad ibn Abdul Hadi ya fahimta mun karanto a baya, jahalatu ainin kamar yadda zaka ji malam yayi maka kokarin tahqiqin wannan mas'ala. To da wannan zai zama ashe shi Ibn Hibban a wurin shi duk inda aka samu malami yana da akallan almajiri guda ɗaya da ya ruwaito hadisi a wurin shi, ko da ba a san wannan malamin ba to a wurin Ibn Hibban ya zama mutumin kirki, matukar dai shi malamin yana da almajiri guda ɗaya. Kun ga misali kyakkyawa na majhulul aini kenan. To da waɗannan dalilan da aka rinka kama Ibn Hibban da su, sai aka ce to mutumin nan yana da matsala, littafan shi kuma suna da hadari. Ma'ana hadari a nan suna da buƙatar a sa ido a kai, ba duk abin da ya faɗa za a ƙaryata shi ko a gaskata shi ba sai bayan an yi bincike, saboda irin waɗannan matsalolin da aka ringa ganowa. Sai malam ya ce fatabayyana min hadha tahqiqi, to daga wannan tantancewa da bin bayanai dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya sai al'amari ya bayyana anna ibn Hibban tartafi'u jahalatu al-aini indahu bi riwayati wahidin walau kana da'ifan aw majhula, sai al'amari ya bayyana gare mu cewa shi Ibn Hibban jahalatu al-aini a wurin shi tana daukewa tana kawwa daga mutum, matakar dai aka samu shi wannan mutumin da yake majhulul aini ya samu dalibi guda daya ruwaito hadisi a hannun shi, koda dalibin nan mai rauni ne kuma koda dalibin nan mutum ne wanda yake shi kanshi dalibin ba a san shi ba, khilafan li zahiri kalami al-hafiz al-mutaqaddim, sabanin magana al-hafiz ibn hajar al-asqalani wadda ainihin ta gabata, wadda ita wannan maganar ta ibn hajirin tana nuna ainihin wato sabanin wannan hakikanin abin da muka gano, domin magana ibn hajirin tana nuna cewa idan malami shahararre ne sai ya ruwaito hadisi daga Ibn Hibban, to sai Ibn Hibban idan malami amintacce ne, ma'ana in almajiri shahararre ne, shahararren almajiri in ya ruwaito hadisi a wurin wani malami, to sai Ibn Hajar ya fahimci cewa to irin waɗannan mutanen ne Ibn Hibban yake amincewa da su. Ku duba, idan shahararren almajiri, shahararre ya sha bamban da amintacce, fa shahararre wanda aka san shi aka ji labarin shi inda ya shahara, in ya ruwaito daga wurin malam wane, to daga riwayar shahararren almajiri daga wurin malam wane, to sai Ibn Hibban ya ce to wannan malamin to amintacce ne. Shi Ibn Hajirin haka ya fahimta. Sai malam ya ce amma kaga da muka tsaya muka yi bincike muka gano, sai muka gane ashe abin ba haka bane, tunda zamu ji malamin da ba a san shi ba almajiri mai rauni sai ya ruwaito hadisi a wurin shi, sai kuma Ibn Hibban sai ya ce wannan malamin amintacce ne, almajirin da yake shi almajirin majhuli ne,
amma sai ibn hajir ibn hibban sai ya ce wannan malamin amintacce ne to sai al'amari ya fito mana a shekarara wato shi ibn hibban in aka ce kai majhulul aini ne ba a san ka ba to matukar dai kana da almajiri kwaya daya a duniya ko da almajirin nan mai rauni ne to kawai shikenan kai ma ka zama amintacce sai ya ce to kun ga wannan ita ce tsantsar gaskiyar abin da ibn hibban ya ce akai sabanin yadda ibn hajirin ya fassara cewa a sai in shahararren almajiri ne ya ruwaito hadisin daga malamin sannan ibn hibban yake amincewa da malamin ba haka bane jama'a an gane wannan da kyau malam yace wa in kana lam yajzim bihi ko da yake shi ma ibn hajirin da ya faɗi wannan maganar bai yanke karara ya ainihin faɗi cewa haka ya fahimta yanke ba fa innahu qala domin ko shi ma ibn hajirin din cewa yi wa ka anna ibn hibbana kamar ibn hibbana yana amincewa da malamin da shahararren almajiri ya ruwaito hadisi a wurin shi kun ga shi ma bai nuna karara haka ya fahimta ba kenan kamar dai da alama ne sai malam yace wa huwa akhadahu min qaul ibn hibban alladhina qalahu anhu anifan shi ibn hajirin ya fahimci wannan magana ne yayin da yake dauko maganar da muka wuce a dazu wanda ainihin shi ibn hajirin ya dauko ta daga ainihin ibn hibban to malam yace a dazu ne ba dan komai ba domin shi wannan bahasin duk gaba ɗaya yana rubuta shi ne a wani lokaci guda amma mu kun ga yanzu mun karanta tun makon da ya gabata sai mu ce ka nemi karatun mu na ainihin wato kasan na 8 na tamamul minna domin wannan shine kasan na 9 to a can baya mun mutu maganar da shi ibnu hajirin ya dauko daga ibnu hibban a yayin da ibnu hibban yake cewa hadha hukmul mashahir min arruwati wannan shine hukuncin shahararrun masu riwaya daga malaman su to kun ga daga wannan maganar da ibnu hibban ya fadi da yace al mashahir sai ibnu hajirin ya fara fahimtar kamar dai ibnu hibban yana amincewa da duk wani malami da yake da shahararren almajiri ko da ɗaya ne fa ammal majahil ibnu hibban yace amma su majhulai sai malam ya dige-dige ila har dai zuwa ƙarshen wannan maganar mun karanto ta a baya Allah ya sa kana fahimtar abin da muke fadi ɗaya bayan ɗaya dubi shi ibnu hibban waɗanne irin mutane yake amincewa da su sai al-imam ibn hajirin sai dauko maganganun ibn hibban daga cikin maganganun nan sai ya tsinci wannan kalma hukumul mashahir sai ibn hajirin yace kamar dai ka ce ibn hibban na amincewa da duk wani malami wanda ya samu wani shahararren almajiri yayo hadisi a wurin shi sai malam albani yace kamar haka zahirin magana ke nuna amma ba haka bane domin da muka koma muka matsa bincike sai muka gano cewa shi al-imam ibn hibban yakan amince da mutumin da kadai yana da almajiri guda daya koda almajirin nan nagari ne koda na banza domin an ga ya amince da wasu malamai waɗanda ba a san su da wasu dalibai ba sai daliban da suke da'ifai ne da she da shi kanshi ko kuma majhulai ne amma kuma ya amince da su to da wannan ne sai aka fahimci ashe waccan magana da ibnu hajirin yayi kokarin fahimta to ba haka take ba hakikanin abu ibnu hibban na amincewa da duk wani malami wanda matukar malamin yana da almajiri a duniya koda guda ɗaya ne to almajirin kowanne iri ne kawai sai ya ce ya amince da shi ai ina ga yanzu magana ta fito karara aha sai malam yace ilah wannan ainihin maganar kaje ka karanta ta har zuwa ƙarshe mun karanto ta a baya sai yace fa huwa manqudun bil misal athani to kaga in aka dauki fahimtar ibnu hajirin to wannan magana kuma ta zama tifka da warwara in an dubi misali na biyu kama huwa zahir kama yadda yake shine zahiri domin misali na biyu da yace ibrahim dan isma'il sai shi da kanshi ibnu hibban yace yarwi an ibrahim an abi huraira rawa anhu al-hajjaj ibn yasar sai albani yace to shi hajjaju din nan sai muka ji ibnu hajirin yace majhulun to kun ga a karkashin wannan yanzu almajirin kwaya ɗaya ne shine hajjaju dan yasar ko hajjaju dan ubayd hajjaju dan ubayd din sai gashi majhul ne amma kuma sai ga ibnu hajirin ya amince ibnu hibban ya amince da malamin shi ibrahim dan isma'il to kaga ashe cewa almajirai mashhurai to wannan magana ba daidai bace. A'a, kadai in kana da almajiri, mashhuri ne, majhuli ne, da'ifi ne, matukar dai kai malam wani kana da almajiri akalla guda ɗaya, sai Ibn Hibban ya ce an amince da kai kawai,
tun daga take-taken shi abin da ya nuna ke.
Sai ce wa bil jumla, to a jumillance dai a takaice ya jama'a, fal jahalatul ainiya wahdaha laysat jarhan inda Ibn Hibban. Jahalatul aini ya zama kadai a duniya kai malam wani ba a san ka ba. Almajirin da aka ji sunanka a wurin shi guda ɗaya ne, to a gurin Ibn Hibban wannan ba matsala ba ce, wanda malaman hadisi sun haɗu baki ɗaya akan cewa wannan matsala ce. Kai malam wani ba a san halinka ba, sunanka ma a bakin almajiri ɗaya aka ji, to malamai kakkaf na ilimin hadisi sun haɗu akan za a tunkuɗa hadisinka, domin kai ne majhulul aini, domin ka siffantu da siffar jahala al'ainiya. To sai ya zan shi Ibn Hajar, ai shi Ibn Hibban ba ma wai wannan siffa ba, kai ba a san ka ba, almajirin naka da aka taba jin sunanka a gurin shi, shi almajirin shi ma dha'ifi ne ko majhuli, amma sai kai kanka sai ce kai ma mutumin kirki ne. Wane mutum? Jagwab kenan, ruwan kwatami. Mun fahimci wannan da kyau? Sai malam ya ce ashe dai a takaice muna fahimtar cewa jahala ainiya ba matsala bace, ba jarh bane, ba raunatawa bane a wurin Ibn Hibban. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kwararre kuma gogaggen malamin hadisi, ya ce wa qad istadtu yaqinan bidhalika ba'da an darastu tarajim kitabihi dhu'afa'i, yace na ƙara samun yaqini akan wannan magana yayin da na koma na karanci littafin ainihin Ibn Hibban mai suna Kitabu Dhu'afa. وقد بلغ عدد قرادهم عددهم قرابه 1400 راوي يتي وقد بلغ عدد قرادهم يتي سو ودنن اينهم متانه ضعفا ما سروني ده ابن هبان يكاو ا cikin كتاب الضعفاء عددن سيا كاي قرابه 1400 راوي سن كاي وجن اينهم واتو كسن 1400 masu riwaya, wajen mutum 1400 ya kawo. Falam ara fihim man ta'ana fihi bil jahala, yace banga wanda Ibn Hajar Ibn Hibban ya soke shi da jahala ba akan cewa wani majhuli ne. Allahumma illa arba'atan minhum, sai mutum hudu rak. Lakinnahu ta'ana fihim bi riwayatihim al manakir, su din ma mutane hudin duk da ya siffanta su da jahala amma bai soke su da ita ba, sai ya soke su da ruwaito munkaran hadisai da suka yi. Walaysa bil jahala, ba wai da ita wannan jahalar da ke tare da su ba. Wa haka asma'ahum, yace ga sunayensu. Wa kalamahu fihim, da kuma maganar da shi Ibn Hibban ya faɗi a kansu. Awwalan, na farko yace Humayd ibn Ali ibn Harun al-Qaisi, Humayd dan Ali dan Harun al-Qaisi. ذكر له ابن حبان يا انبتا ا cikin ainihin mujallad na farko shafi na 263 zuwa 264 ba'd al manakir, ya ambaci wasu munkaran hadisai wanda shi wannan Humayd dan Ali dan Harun ya ruwaito. Thumma qala, sa'annan sai shi Ibn Hibban yace fala yajuzu lihtijaj bihi ba'd riwayatihi mithli hadhihi al ashiya, bai halatta a kafa hujja da shi ba bayan ya ruwaito irin waɗannan abubuwa. Ba'da riwayatihi mithla hadhihi al-ashiya, bayan ya ruwaito irin waɗannan abubuwa munana, an ha'ula'i thiqat, ya danganta ga waɗannan mutanen kirki. Wa hadha shaykhun, sai malam ya kyas-kyas guda biyu yana nuna ya datsa magana, sai ka je ka ga cikakkiyarta. Sai Ibn Hibban ya ce wannan malami ne, laysa ya'rifuhu kathirun ahadu, ba da yawa daga cikin malamai ne aka samu sun san shi ba, ma'ana da yawa daga cikin malamai ba su san shi ba. Kaga ishara akan wannan mutumin Ibn Hajj Ibn Hibban ya raunata shi ne da me? Ya raunata shi da riwayar shi da yake ga manakir, ba wai ya raunata shi da jahalar ba. Ina fata an gane. Saniyan na biyu sai ya ce Abdullah ibn Abi Layla, akwai kuma Abdullah dan Abi Layla al-Ansari Balansari. Kala Ibn Hibban ya faɗi a cikin Kitabu Dhu'afa a mujalladi na biyu shafi na biyar, ya ce hadha rajulun majhulun, wannan mutum majhuli ne. ما أعلم له شيئا يرويه غير هذا الحرف المنكر ban san wani abu da ya ruwaito ba in ba wannan magana ba wadda take munkara ita ce ishara da harafi alladhi yashhadu ijma'ul muslimina qatiba bi butulani wanda yake ijma'in al'umma musulunci baki ɗayan su na sheda akan cewa wannan hadisin da shi ya ruwaito munkari ne to yanzu kaga ibnu hibbana ya tabbatar a farkon magana cewa wannan mutum majhuli ne da ya tashi ainihin raunata shi sai ya raunata shi ba da jahalar ba sai ya raunata shi da ruwaito wannan hadisin wanda yace al'ummar musulunci sun yi sheda akan cewa baki daya wannan ainihin hadisin batacce ne salisan na uku Abdullah ibn Ziyad ibn Sulaimi Abdullah dan Ziyad dan Sulaimi qala ga abinda Ibn Hibban ya fadi a cikin kitabud du'afa a mujalladi na biyu shafi na bakwai yace shaykhun majhulun wannan ainihin mutum ne wanda yake majhuli rawa anhu baqiyatu ibn al-walid baqiyatu dan walid ya ruwaito hadisi a wurin shi baqiya an ba kuma ta ba mun karanto a can baya akan bahasin mudallis cewa shi baqiya din nan mudallisi ne yana yin nau'i na tadlisancin da ainihin ake tadlisu taswiya don haka aka ce in dai har ya fito karare ya ce haddathana za a iya karbe amma in har ya ce an ba za a iya karbe ba har muka ji karin magana da malamai suke akan shi cewa ahadithu baqiya laysat naqiya faqum minha ala taqiya hadisan baqiya ba tsarkakakku bane dan haka kai taka tsantsan sai shi ibnu hibban yace lastu ahfazu lahu rawiyan ghayra baqiya in ba baqiya ba ban haddace shi wannan malami abdullahi dan ziyad dan sulaim yana da wani almajiri da ya ruwaito hadisi a wurin shi ba wa baqiyatu qad dhakarna dha'afahu fi awwal alkitab yace shi ko baqiya tun a farkon littafin nan mun ambaci raunin shi fala yatahayyau li alqadh fihi don haka bai kamace ni ba ma yanzu in tsaya bata lokaci na akan su kashi tunda tun farkon littafin mun fadi cewa mutun ne wanda yake mai rauni ala anna ma rawahu yajibu tarkuhu ala alahwal sai shi ibnu hibban yace tare da cewa duk abin da shi baqiya din nan ya ruwaito to wajibi ne a kowane hali ayi watsi da ainihin wato abin da ya ruwaito din nan to kun ji dai yadda malam yake ta kawo maka misalan abubuwan da yake cewa ya binciko su a cikin littafin Ibnu Hibbana cewa sai ya tabbata wane mutum ne mai rauni majhuli ne amma shi Ibnu Hibban a wurin shi jahala ba matsala bace madadin ya raunata wane saboda jahala shi sai ya raunata shi saboda wata matsalar daban saboda shi a wurin shi kamar jahala al-ainiya ba matsala bace don haka sai ka ji ya siffanta mutum da ita amma madadin ya raunata mutum da ita sai ya raunata shi da wata matsala wanda mai yiwa koda bata kai aini wato mai yiwa ta kai ko kuma bata kai matsalar ta ainihin jahala ainiya ba rabi'an na hudu sai ya ce Abu Zaidin kuma kala ga abinda Ibnu Hibban ya fadi akan shi a cikin mujalladi na uku shafi na 158 ya ce Abu Zaidin yarwi an Ibn Mas'udin shi kuma yana ruwaito hadisi daga Ibn Mas'udin ma lam yutaba alaihi hadisin da ba a taba biyo shi akai ba shi kadai yake ruwaito irin waɗannan hadisan laysa yudra man huwa gashi shi kadai yake ruwaito hadisai ya danganta ga Ibn Mas'udin sannan kuma ma ba a san waye shi ba la yu'rafu abuhu ba a san uban shi ba wala baladuhu ba a san garin su ba ba a san shi ba ba a san uban shi ba ba a san garin su ba sannan kuma sai a ji shi kadai yake ruwaito irin magana kaza ya danganta ta zuwa ga Ibn Mas'udin sauran almajiran da aka san su na Ibn Mas'udin ba a jin suna ruwaito irin wannan wal insanu idza kana bi hadha an-na'ati Ibn Hibban sai ya ce shi ko mutum in ya kasance da irin wannan siffar summa lam yarwi ya zan kuma bai ruwaito ba illa khabaran wahidan sai hadisi daya kuma hadisi ɗayan khalafa fihi alkitab wa sunnata wal ijma'a wal qiyasa wan nazara hadisin ya zan na ɗaya dama shi mutumin ga irin wannan siffar ku duba ba a taba jin hadisi kaza daga wurin wana ba sai a wurin wana shi kuma wanan nan da yace ya ruwaito daga wurin malam wane ba a san shi ba ba a san uban shi ba ba a san garin su ba sannan kuma hadisin nan nashi kwaya ɗaya gyal kuma hadisin ya saba ma Qur'ani ya saba ma sunna ya saba ma haduwar al'umma musulunci ya saba ma qiyasi ya saba ma kyakkyawan bincike wa ra'ayi hadda ra'ayi ma anan ra'ayi ba yana nufin ra'ayi irin na 'yan demokuraɗiyya ba ra'ayi na sawaba ra'ayin da yake daidai abinda ake gani ya saba wa nazar bincike na ilimi ya saba wa nazar kuma wato ar-ra'ayi abinda ake gani daidai ne wato ya saba ma qur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi da binciken ilimi da kyakkyawan tunanin hankalin masu malamai masu ilimi an gane sai ce to in aka samu irin wannan hadisin yastahiqqu mujanabatuhu ya cancanta a nisance shi fihi a nisance irin wannan mutum game da irin wannan hadisi wala yuhtaju bihi kuma ba daidai bane ma ayi hujja da shi jama'a kun faji waɗannan maganganu yana da kyau ka fahimci maganganun nan da kyau saboda fahimtar ka ga waɗannan maganganun za ta fitar da kai daga cikin abajja al-kabira wani ainihin kwarmato wani rikici mai yawa da ake yi game da ainihin hadisin ajin wanda malam zai zo ya magana akai ba da dadewa ba insha Allahu ta'ala wanda zai mana ishara akai kuma wasu suna cewa ai hadisin ajin hadisi ne mai rauni saboda waɗanda suka ruwaito hadisin gasu sai malam ya tsaya ya sanya rariya ta ilimi ya tantance abubuwa daya bayan daya jama'a mun gane wannan da kyau ko sai yace wa min huna qala ibnu abdul hadi fi ma taqaddama to daga nan ne sai ibnu abdul hadi ya fadi ga ainihin wato game da abubuwan can da suka gabata yace wa tariqatuhu fihi hanyar da shi wannan malami ibnu hibban yake bi annahu yadhkuru man lam ya'rifu bi jarhi shi ibnu hibban dukkan malamin da bai sani da wata matsala ba da wani rauni ba wa in kana majhulan koda malamin nan majhuli ne lam yu'raf haluhu ba a san halin shi ba to sai ya ce amintacce ne to kun ji abin da ibnu abdul hadi ya fadi ko to malam zai zo ya nuna mana gyaran wannan kalmar dan haka kaga ya tifka alqalami akan ta cewa lam yu'raf haluhu a'a ba wannan lam yu'raf ainuhu ya kamata kamar yadda zaka zo ka ji shi ibnu abdul hadi shi kuma abin da ya fahimta ibnu hibban hanyar da yake bi yake amincewa da malamai a cikin wannan littafin nashi kitabu siqat shine in ya ambaci duk wani malami da bai san shi da matsala ba koda malamin majhuli ne wanda yake ba a san halin shi ba sai ce amintacce ne sai malam albani yace lakinna sawaba an yuqala fihi an yuqala anhu abin da yake daidai shine a fadi daga ibnu hibban a ce a ga yadda ibnu hibban yake lam yu'raf aidu yakan amince da mutumin da yake bai san shi da matsala ba koda mutumin majhuli ne lam yu'raf ainuhu wanda ba a san ainuhu ba ba haluhu ba Allah ya sa kun fahimci inda malam yake dosa sai yace lil amsalatil mutaqaddima saboda misalancin da suka gabata domin kaji ibnu hibban yana ta amincewa da mutanen da suke majhulai ne jahala al-ainiyya ba jahala haliya ba dan haka ashe anan malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi gyara ga abin da Ibn Abdul Hadi ya fahimta da kuma abin da Ibn Hajar ya fahimta shi Ibn Abdul Hadi ya fahimci cewa dukkan wani mutum wanda yake majhulul hali Ibn Hibban yakan amince da su shi kuma malam Ibn Hajar ya fahimci cewa dukkan malamin da Ibn Hibban ya amince da shi akan samu wadanda ya amince da su masu mashhuran almajirai sai malam albani yace duk ba haka abin yake ba ibnu hibban haqiqani yakan amince da malamin da yake gashi majhuli jahala al-ainiyya yace saboda misalan da ya gabatar maka wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai to jama'a duk wani wuri mai matsala iyakar matsala a cikin muqaddimar tamamul minna an gama wuce shi daga wannan bayani in ka fahimta ka fahimta in baka fahimta ba to babu shakka kai kam an yi babu kai sai kai kokarin ka bi ka fahimta ka je ka koma ka samu kasusuwan baya tun daga na 7 na 8 ka natsu a hankali sai ka fahimci wannan matsalar wanda malam zai zo yi mana ainihin khulasa ta gata yace wal khulasa a takaitan takaitawa anna tawsiq ibn hibban yajibu an yutalaqqa bi kathirin min at tahaffuz wal hadar lallai dai duk amincewar da ibnu hibban yake wa mazaje a cikin littafin shi kitabu siqat wajibi ne a rinka karbar wannan magana da taka tsantsan da kuma lura mai yawa ba dan komai bale mukhalafatihil ulama saboda yana saba wa malamai fi tawthiqihi lil majhulina yana saba wa malamai yakan amince da mutanen da suke majhulai ne jahala al ainiya wanda su kuma malamai sun hado akan cewa dukkan majhulul aini har abada ba zai taba zama fiqa ba amma shi kuma ibnu hajirin sai ya saba musu ya amince da irin wannan to inda an gane din littafin nashi haka yake to da sai ai kondemin littafin to amma kasancewar wani bangaren yana dacewa wani bangaren kuma baya dacewa kaga in kace ai kondemin littafin kai zalunci in kace a karbi littafin gaba daya kai kuskure sai a ce kamar yadda kaji ƙwararren malami dattijo baban Abdulrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fadi a rinka daukar maganar Ibn Hibban da taka tsantsan da kula kaga magana ta adalci kenan kar a watsar kar a karba to ya za a yi duk abin da ake bukata daga littafin Ibn Hibban an aka dauko to sai a tsaya a yi bincike shin wannan yana daga gurin da Ibn Hibban ya dace a karba yana daga gurin da ya saba wa malamai sai a aji kun fahimta jama'a Allah ya kara mana fahimta sai malam yace lakin laysa zalika ala itlaqihi sai dai kuma ita ma wannan maganar fa ba sake ce babu kaidi ba cewa yana saba wa malamai din ma to ba magana ce wanda ita ma za a batta a haka ta tafi a haka ba kama bayyanahu al-allamatu al-muallimi kamar yadda babban malami mai suna al-muallimi malam Abdulrahman al-muallim ya bayyana fi tankil a cikin littafin shi mai suna tankila ba ne mutum in ka je Kano ka ji an ce ai an yi wa na daurin tankila ai daurin da baya kwanciwa kenan ko daurin goro asalin matsala ce ta faru jama'a akwai wani babban malamin hadisi al-imam al-khatib al-baghdadi yana da littafi wanda ya sanya wa littafin tarihu baghdad tarihin baghdaza in ka ji malami ya ce tarihin gari kaza ba wai tarihin garin ne kawai a ciki ba a'a kamar tarihin ibnu asakir tarihu madinati dimashq littafi ne mujallad 70 ba wai tarihin garin bane wani gari ne za a yi tarihin shi mujalladi 70 amma zai kawo maka tarihin garin sai kuma ya rinka bin wasu abubuwa na garin malaman garin almajiran garin abubuwan da suka shahara na ilimi da na musulunci na garin sai ya rinka kawo tarihin su da isnadan su to a cikin wannan littafi mai suna tarihu baghdad na al-imam abubakar al-khatib sai ya kawo tarihin al-imam abu hanifa to abu hanifa mutumin kirki ne malamin alheri ne malamin sunna ƙwararre a fiqh sai dai malamai sun ce yana da matsala a wajen hadda dan haka in ya karanto hadisi ya kawo aka tabbatar ya kadaitu da wannan hadisi ba a karbe malamai suka ce abu hanifa sayyi'ul hifzi yana da munin hadda mutumin da yake sayyi'ul hifzi kuwa in ya ruwaito shi da wani shi mai dama-dama irin shi kaman mukhtalit to sai a hada a karba amma in ya kadaitu to ba a karbe to wannan matsalar sai ya zan haka take ga Abu Hanifa to sai Khatibul Baghdadi sai ya fade ta to Khatibul Baghdadi a mazhabance ana danganta shi zuwa ga Shafi'iyya to kuma abu ne wanda yake siyasar demokradiya ta shiga tsakanin Hanafiya da Shafi'iyya Shafi'iyya sukan kirkiri wasu abubuwa su danganta ga Ahnaf Ahnaf sukan kirkiri wasu abubuwa su danganta ga Shafi'awa haka dai abubuwan suke na siyasa da abubuwa ga sunan makamantan su tun daga zaka iya cewa ni mumini ne ko ko sai dai ka ce ni mumini ne insha Allah ga sunan dai suka yi ta maganganu irin waɗannan to sai aka samu wani malami mai suna Muhammad Zahidul Kautsari wanda shi wannan mutum a aqidance ba ash'ari ne ma'ana mai aqida irin wannan ta gadan gargajiyar Najeriya al-wujud wal kidam wal baqa wal mukhalafatu a mazhabance kuma ba hanafi ne sannan kuma in ka komo harkar da ta shafi kwarewa a ilimi Allah ya sani Allah ya yi shaida la nuzakki ala Allah ahada malaman zamanin shi sun tabbatar da cewa kwararre ne kuma gogaggen malami ne a hadisi, sai dai ya samu kanshi a matsalar san zuciya. To wannan matsalar san zuciya da ya samu kanshi, madadin ya adalci, abinda aka faɗa akan limamin mazhabin shi ya dauka haka abin nan yake, ba khatibu ya kirkiri magana ba, domin khatibu ya kawo dalilai. Sai shi Zahidul Kausari sai ya fahimci cewa ai a kashin gaskiya wannan ƙarya ce, khatibu ya danganta wa ainihin Abu Hanifa. Don haka nan da nan sai shi Zahidul Kausari sai ya rubuta wannan littafi, ka ganshi a hannuna, mai suna Ta'anibul Khatib alama saqahu fi tarjamati Abi Hanifa min al-Akazi ta'liful Imam al-Faqih al-Muhaddis Muhammad Zahid ibn al-Hasan al-Kausari wakil al-Mashikhah al-Islamiyyah fi al-Khilafah al-Uthmaniyyah. Kashina an haife shi, wulida sanata 96 wa 200 ba'da 1000 wa tuwfiya sanata 71 wa 300 ba'da al-alif hijriya. Gashinan suka ce rahimahullahu ta'ala, wa yalihi at-tarhibu bi naqdi at-ta'nib lil-mu'allif. Jama'a mun gane wannan da kyau? To wannan littafi kun ganshi, sunan shi Ta'nibul Khatib, wai zargin Khatibu, ya zargi Khatibu ne a ciki, kamar yadda yace zargin da yawa Khatibu akan karirayin da ya kawo a cikin tarihin Abu Hanifa, maganganun banzawai da karirayi da shi Khatibu ya kawo game da tarihin Abu Hanifa. A cikin wannan littafi yayi maganganu na rashin adalci da ilimi. To shine fa sai aka samu wannan babban malami, shi wannan ainihin kamar yadda kaji an haife shi hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 1296, kuma ya rasu hijira na da shekara ainihin wato 1371, wato in ka lissafa yau shekaru 51 da mutuwa shi, shekarar shi 51 da mutuwa. To sai aka samu wani malami kuma mutumin kasar Yaman, Malam Abdulrahman, shi kuma al-muallimi, sai yazo sai ya mishi raddi, shine kaji Albani yake hujja da shi at-tankil, sai ce lima fi ta'nib al-khatib ko bima fi ta'dib al-khatib min al-abatil. Gashinan ta'lif al-allamati Sheikh Abdurrahman ibn Yahya al-muallimi al-Utaybi ko al-Utbi al-Yamani rahimahullah, shi kuma an haife shi hijira na da 1313, ya rasu hijira na da 1386, shi kuma zaka ga kamar shekaru ainihin wato 38 zuwa 9 shi kuma da mutuwar shi, kusan zamani ɗaya suka rayu. Wannan littafi mujalladi biyu ne, zamu bude kadan daga abin da malam zai gaya mana a ciki, zamu karanta insha Allah ta'ala, domin kasa da dauka, saboda akwai magana ta adalci a ciki. To a ciki ne sai Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani yace cewa Ibn Hibban yana ainihin amincewa da majhulai, to kuma ba magana ce wadda ita kuma za a sake ta sake babu kaidi ba, yace kamar yadda babban malami al-muallim ya kawo ta a cikin littafin shi at-tankil a cikin mujalladi na 1 shafi na 437 zuwa 438 ma'a ta'liqi alayhi, yace tare da ta'liqin da ni Muhammad Nasiruddin al-Albani ne wa wannan littafi. Shi wannan littafin ta'liqin Muhammad Nasiruddin al-Albani ne, gashinan aka ce haqqaqahu wa 'allaqa alayhi Muhammad Nasiruddin al-Albani juz'i na 1 da na 2 ne, haka yadda ka ganshi mujalladai guda 2 ne, juz'ai guda 2. To sai malam yace wa raji' li hadha al-bahth, kuma akan wannan matsalar to akwai wani bincike na musamman da malam yayi a cikin inda yace raddi ala Sheikh al-Habashi, akan raddi na da ne wani mutum mai suna a Sheikh al-Habashi, fa innahu kathiru li'timadi ala man wasaqahu Ibn Hibban min al-majhulina, domin wannan malami a Sheikh al-Habashi yayi littafi ne dan karami yana kara charbi, to yana yawan dogaro akan majhulai da Ibn Hibban yake amincewa da su. Malam Albani yace ka koma ka karanta daga shafi na 18 zuwa shafi na 21. To jama'a kun ji wannan maganar, don haka bari mu dan saurara kadan sai mu ainihin mu duba, to za mu duba insha Allah ta'ala kamar yadda malam ya mana ishara gashi a cikin juz'i na farko shafi na 437 zuwa da 8, bayan da shi malam Abdurrahman al-Muallimi ya kawo maganganun da shi wannan Kautsari yayi waɗanda suke maganganu ne munana game da wancan ainihin malami da muke magana akai shine Ibnu Hibban. To sai ainihin shi al-Imam al-Muallimi mai wannan littafi sai yace hadha wa qad aktsara al-ustadhu min radd tawthiq Ibnu Hibban, yace wannan kenan kamar yadda kaji. Yace sai dai shi Kautsari ya yawaita tunkuɗe maganganun da Ibnu Hibban yake akan amincewa da wasu mazaje. Wato shi Kautsari din nan wani irin shedanin mutumi ne, me yiwa maganan nan tawa za ta baka mamaki in nace maka kaga wani littafi wanda zan maka ishara akan shi daga ƙarshe, wanda almajirin shi ne mai raddi, almajirin shi da kanshi mai raddi, yace wa littafin bayanu talbisil muftari Muhammad Zahid al-Kautsari, yace bayani akan rikicin da makaryaci yake kawowa.
Alillahi
almajirin shi ne wanda ya zauna ya karatu a gaban shi, amma shi da kanshi yayi shaidan malamin nan nashi makaryaci shine ya rubuta wannan littafi. Zan zo zan yi maka bayani akan shi daga ƙarshe insha Allah ta'ala, amma yanzu dai bari kaje kaga anan al-muallim yana cewa Kautsari yana yawan tunkuɗe amincewar da Ibnu Hibban yake wa mazaje ko. To amma kuma a wani gurin kuma sai kaga Kautsari kuma yana amincewa 100% da ainihin duk magana da Ibnu Hibban ne. Dan haka zaka ji Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a ƙarshe zai ta'liqi akan wannan maganar a cikin wannan littafin da muke karantawa a Tankil. Dan kaji mun ce shi wa littafin ta'liqi. Zaka ji inda yake cewa wannan tunkuɗe maganganun Ibnu Hibban da ainihin Kautsari yake. Yana tunkuɗa maganganun da suka saba wa san zuciyar shi. Amma magana da ta dace da san zuciyar shi kuma sai ya rike ta gam. Dan haka har zan bude misalan irin abubuwan da yake cikin firasar wannan littafin bayani talbisul muftari. Zaka ji sai ya ce wani mutumin kirki ne, sai kuma ka sake jin an sake daukowa a wani gurin kuma ya ce wani mutumin banza ne. Allah ya kiyaye. To shine sai malam ya ce wat tahqiqu anna tawthiqahu ala darajatin, wannan magana tana da matukar muhimmanci dukkan dalibin ilimi ya tsaya ya nakalce ta da kyau. Yace a kashin gaskiya saboda Allah mutanen da Ibnu Hibban yake cewa ya amince da su a cikin littafin shi Kitabu Thiqat, wannan irin amincin to yana kan matakai ne mabambanta. Zaka ji malam zai kawo maka kaman matakai biyar. Al-ula martaba ta farko, wato matakin farko, an yusarriha bihi ka an yaqula, kaji qarara Ibnu Hibban ya fito kaman kaji ya ce kana mutqinan, wane qararre ne aw mustaqimal hadith, ko kuma wane ya kasance tsayayyen hadisi ne, wato yana da tsayuwa wajen hadisi, mutun ne tsayayye aw nahwa zalika, ko kuma ya fadi wani yabo makamancin haka. Kaji mataki na farko kenan yadda da malamai suka tsaya suka yi nazarin littafin shi sai aka gane ko dai kaji Ibnu Hibban ya ce wane mutqinan qararre ne, ko wane mustaqimal hadith, ko kuma ya faɗi wata kalma makamancin wannan kamar yace thiqa ko thiqa thiqa ko hafiz zabit ko makamantan haka, to ka rike wannan maganar. Athaniya martaba ta biyu, an yakuna rajulu min shuyukhihi alladhina jalasahum wa khabbarahum, ya zama malam wane da Ibnu Hajirin ya kawo shi a cikin Kitabu Thiqat, sai ka bincika sai ka gane yana daga cikin malaman Ibnu Hibban wadanda Ibnu Hibban ya zauna gaban su ya koyi karatu kuma ya ainihin karba hadisin su. Asalifa martaba ta uku, an yakuna min al-ma'rufina bi kasratil hadith, kaga Ibnu Hibban ya siffanta mutun da cewa wani din nan mai yawan hadisai ne, bi haythu yu'lamu anna Ibnu Hibban, ta yadda yake za a gano cewa lalle Ibnu Hibban wa qafalahu ala ahadith kathira, ya sadu da hadisai masu yawa na wannan malamin. Duk malamin da kaji Ibnu Hibban ya kawo sai ka gane cewa lallai Ibnu Hibban yana nuna cewa ya san wannan malamin yadda har ma ya san hadisan shi. To martaba ta uku kenan. Ar-rabi'a martaba ta hudu, an yadhhara min siyaqi kalamihi annahu qad arafa zalika ar-rajul ma'rifa jayyida, daga cikin yadda Ibnu Hibban ke magana in ka fahimci a cikin maganar shi yana nuna ya san mutumin nan kyakkyawan sani, sai ka ce to wannan mutumin zai kasance a martaba ta hudu kenan daga cikin mazajen da yake amincewa da su. Al-khamisa ta hudu ta biyar ma duna zalika martabar da kuma take ƙasa da haka ita ce martabar da ke nuna Ibn Hibban ya san wannan amma ba sani na hakika ba wato sanin shanu ne da ida kawai ya san shi to yanzu kaji tausikin Ibn Hibban kaji martabobin to yanzu kowace martaba a yaya ya kamata a aje ta sai malam yace fal'ula la taqillu an tawfiqi ghairihi min al-a'imma martaba ta farko duk malamin da kaga Ibn Hibban ya kawo shi yace wane amintacce ne kowa ne kwararre ne kowa ne mahaddaci ne kowa ne tsayayye ne wajen hadisi to wannan ainihin amincewar da zaka amince da shi katta gaza sauran yadda ka amince da amincewar da sauran malamai suke ka dauka da irin wannan amincewar da zaka ji Bukhari ko Nasa'i ko Darqutni sun yi wa malam wani to ka dauka kusan duk daya ce bal la'allaha athbata min tawthiqi kathirin minhu me yiwa ma amincewar Ibn Hibban ga irin waɗannan mutanen da kaji ya siffanta su da wannan siffar ta zama ma tafi amincewa fiye da amincewar mafi yawancin limaman hadisi jama'a kun ji adalci ko to ka kiyaye yanzu ka je ka dauki littafin Ibn Hibban sai ka ji kana karanta tarihin wani sai ka ji Ibn Hibban ya ce kana mustaqimal hadith ko kana thiqatan sabt ko kana mutqinan ko makamantan haka to sai ka ce wannan mutumin amintacce ne 100% yadda amincin bai gaza sauran amincewar da nake wa sauran amincewar da malaman hadisi suke wa wasu ba me yiwa ma wannan amincewar ta Ibn Hibban tafi sauran ta malamai ma a wannan fanni to daga ina zaka iya gane wannan kalmomin sai ka haddace waɗancan matakan guda biyar matakin farko duk inda kaji ya faɗi irin wannan kalma yace kana mutqinan ko mustaqimal hadith ko makamantan haka wasaniya martaba ta biyu qaribun minha ita kuma ta kusanci waccan duk sanda kaji Ibn Hibban ya faɗi wata kalmar yabo ko kalmar amincewa ko nagarta ga wan ga malam wani to kawai kai tsaye zaka iya amincewa da wannan ainihin malamin kuma ainihin ka sahha hadisin shi ma wasalisa martaba ta uku ma'ana daga cikin jiran giyar ita ce wacce ita ce martaba ta uku ita ce wannan malamin kaga martaba ta biyu a can karka manta ita ce Ibn Hibban ya kawo tarihin wani malami daga cikin malaman shi wato duk malamin da kaga Ibn Hibban ya kawo a cikin kitabus siqat ya nuna wannan malami malamin shi ne ya san shi ya zauna gaban shi ya karatu a wurin shi wannan ma ka dauka amintacce ne wannan kakkai shakka akan amincin shi martaba ta uku ita ce Ibn Hibban ya kawo wani malami yana tarihin shi sai ya nuna ya san malamin nan sanin da har ma ya san wasu hadisan shi wannan martabar sai ka dauke ta ainihin maqbula ita ce yace warsalisa maqbula sai ka karbe ta cewa maqbula to anan shin maqbula maqbula bi ma'ana ha al-lughawiyya cewa sai a karba ko kuwa maqbula istilah na irin istilahin da Ibn Hajar ya kawo a cikin muqaddima ta taqrir akan cewa in yace wane maqbul yana nufin ainihin wato indal mutaba'a sai in wani ya rako shi to a kashin gaskiya annan ba zahirin haka yake nuni a addun malamin da kaga Ibn Hajar Ibn Hibban ya kawo shi ka fahimci Ibn Hibban har ma ya san shi sanin da ya hadu da wasu hadisan shi to zaka iya karban wannan hadisi kai tsaye wato sai ka ce hadisin ya zama hasanun kenan an fahimta warabi'a saliha duk malamin da kaga Ibn Hajar Ibn Hibban ya kawo shi ku yi hakuri ina ta cewa Ibn Hajar jama'a duk malamin da kaga Ibn Hibban ya kawo shi ya ainihin nuna cewa yayi wa wannan malamin kyakkyawan sani to sai ka aje martabar riwayar wannan malamin a matsayin saliha wato ita zaka iya kiranta hasan ita ma ko ka kira ta salih ko jayyid ko makamantan haka ma'ana ita ma dai jinsi ne na hasan wal khamisa martaba ta biyar ita ce martabar da kaga ya kawo malamin da yake ya san shi amma ba sani kyakkyawan sani ba sai ce to irin wannan martabar ta biyar la yu'manu fiha al-khalal wannan kan ba a amince wa matsala ba matsala za ta iya faruwa a cikin ta wallahu a'lam Allah shi fi sanin dede kaji abinda malam Abdurrahman al-Muallim ya fadi a cikin littafin at-tankil a cikin mujallal na farko shafi na ainihin 437 zuwa da 8 to kar ku manta mun ce wannan littafi Malam Albani mai ta'liki kamar yadda shi ma ya faɗa ko to bar ku je ta'likin da Malam Albani yayi qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai nace hadha tafsilun daqiqun lalle wannan bayani ne dalla dalla yadullu ala ma'rifatil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tamakkunihi min ilmil jarh wat ta'dil wanda wannan dalla dallar bayani yana nuna cewa mawallafin wannan littafi Malam Abdulrahman Al-Muallimi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya kware ya goge kafashi tayi zurfi a cikin ilimin ainihin al-jar'u wa ta'dil ilimin kanikancin mazaje na banza da na gari wa huwa min malam arahu li ghairi Malam Albani yace wannan wani ilimi ne wanda ban taba ganin shi a wurin wani malami ba in ba wannan Malam Abdulrahman Al-Muallimi ba فجزاه الله خيرا الله يمشي ساكمكم الخير a cikin littafin tadribur rawi na al-imam as-suyuti sharhin da yawa littafin taqrib na al-imam an-nawawi akwai maganganun da ke ishara akan haka daliban da muke mustalahul hadisi in basu manta ba an karanta maganganun da ke ishara zuwa ga wancan bayanan da ainihin al-muallim yayi sai dai kamar yadda Malam Albani yace fito da bayanin dalla dalla to wannan kam shine aka samu wannan malami Allah ya saka mishi da alheri yayi غير انه قد ثبت لدي بالممارسه Malam Albani yace sai dai saboda gogewa a cikin wannan ilimi yawan kaiwa da komowa da al-istiqra kasaratul qira'a yawan gogayya da kai da komowa a cikin wannan ilimi ni Muhammad Nasiruddin na gano anna man kana minhum min ad-darajati al-khamisa fa huwa ala al-ghalib majhulun la yu'raf ni kuma saboda yawan cudani da littafin Ibn Hibban da sauran karatu Malam Albani yace sai na gano cewa mafi yawancin waɗanda ke fadowa cikin mas'ala daraja ta biyar din nan to majhulai ne waɗanda ba a san su ba sai yace wa yashhadu bi zalika sani'ul huffazi aikin manyan mahaddata cikin hadisi ke sheda wannan magana tawa كالذهبي والعسقلاني وغيرهما كما الإمام الذهبي ده ابن حجر الأسقلاني ده وأنسو معلما من المحققين ده كتكين قرر معلما يكمس شوكاني ده مكمن تنس فإنهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة دومين سودة داما باسا دوغلو أكان واتو دومين كتاني سكي دوغلو أكان أمن شي ورد ابن حبان يأي ga mutanen da ke wannan martaba ta ainihin biyar matukar dai shi kadai ya amince da su in dai sun fado cikin daraja ta biyar din nan to sai kaga ɗan kadan ne daga cikin waɗancan ƙwararrun malamai suke amincewa da su bal wallati qablaha ahyanan yace kai har ma martaba ta hudu wanda ke kafin wannan ta biyar kenan wani lokacin zaka ga waɗancan malaman sai kadan ne malaman da suka fado cikin ta su Ibn Hajar da su ainihin wato zahabi suke amincewa da ita Albani Muhammad Nasiruddin ƙwararren malami kuma tsohon lecturer a Jami'ar Islamiyya sai yace walaqad ajraitu li tullabil jami'ati al-islamiyya fil madinati al-munawwara yace haqiqa na gudanar da wata jarabawa ko kuma wani gwaji ga ainihin wato daliban Jami'ar Islamiyya wanda ke Madina yawma kuntu ustaz al-hadithi fiha a lokacin da nake malamin hadisi a cikin ta sanata 82,300 hijriya a hijira na da 1382 yau shekara 40 da suka wuce Malam Albani yayi wa daliban shi jarabawar nan da yake fadi yace to ya gudanar musu da tajribatan ilmiya jarabawa ta ilimi fi hadha sha'ani game da wannan sha'ani fi ba'd durus al-asanid a wasu bangarori ne daga darussan isnadi da yazo yana karantar da daliban shi mas'alolin da suka shafi ilimin isnadi fa qultu lahum sai nace da su linaftah ala ayi rawin fi kitab khulasati tadhhib al-kamal mu yi kokarin budo duk wani mai riwaya wanda sunan shi yazo a cikin littafin khulasati tadhhib al-kamal tafarrada bi tawthiq ibn hibban wanda in muka budo a cikin littafin khulasa sai mu binciko mu gano wannan malamin ibn hibban kadai ya kadaitu wajen amincewa da shi thumma linaftah fi mizan fil mizan lidh-dhahabi sannan sai mu koma mu buda mizanul itidal na adh-dhahabi والتقريب ده للتافين التقريب للأسقلاني نا الأسقلاني سيتي فستجدهما يقولان فيه مجهول zaku ga da Zahabi da Ibn Hajar suna cewa game da wannan malamin da sunan shi yazo a cikin littafin Khulasatu Tadhhib al-Kamal wanda Ibn Hibban kadai ya amince da shi to zaku ga sunan wannan malamin a mizan al-i'tidal da taqrib al-tahdhib na Ibn Hajar zaku ga Ibn Hajar da Zahabi sun ce majhul aw la yu'raf ko dai su ce majhul ko kuma su ce ba a san shi ba diddai ma'ana ɗaya ne sai ya ce وقد يقول الأسقلاني فيه مقبول وني لوكاتين كما الأسقلاني ابن حجر مددين يتي مجهول كو يتي لا يعرف زي iya cewa مقبول يعني لين الحديث واتو ina nufin me dan rauni kadan a hadisi din ma'ana daya ne dai da ainihin wato majhul din malan yace to da nace wa dalibai na haka fa fatahna ala bid'a ala bid'atin min ar-ruwati tafarrada bi tawthiqihim ibn hibban sai muka budo wasu bangare na wasu ainihin mutane waɗanda Ibn Hibban kadai ya kadaito wajen amincewa da su sai yace fa wajadnahum indahuma kama qultu ile kuwa sai muka budo sai muka gani kamar yadda na faɗa din nan haka hukuncin yake a wurin Zahabi da wurin Ibn Hajar imma majhulun ko dai su ce wana din nan da Ibn Hibban shi yace amintacce ne sai gashi su sai su ce majhul aw la yu'raf aw maqbul kamar dai yadda malam Albani ya faɗa ɗaliban shi jama'a mun gane wannan da kyau wannan yene maka misalin wata tattaunawa ne da suke da ɗaliban shi aji ya faɗa musu magana a aikace kuma yasa da shi da su suka tsaya suka yi aikin bincike sai suka gano haka to kun ga irin waɗannan malaman ne sai aka waye gari a yau ana da karancin su a Jami'ar Islamiyya sai dai malamai ɗan certificate Allahumma sai waɗanda ba a rasawa rana tsaka Jami'ar Islamiyya ta sallami irin waɗannan ƙwararrun malaman su bin Baz suna karantar da fiqh su ainihin Muhammad Nasiruddin Al-Albani suna karantar da hadisi su Jazairi abin da ya shafi ainihin tafsiri su Shankiti suna karantar da usulul fiqh su Shinnawi su Shaybatul Hamd wajen na'u da sarf da balagha ga sunan sai aka je aka dibo malamai ɗan certificate waɗanda wasu su kan babu shakka ƙwararru ne gogaggu ne amma wasu wallahi ku kanku masu sauraron nan kun taba zuwa daura Sokoto ku kanku kuka ce kuka yi wambani wamba ka bani ba da wasu malaman akan wannan matsalar da muke tattaunawa haka ne ko ba haka ba a nan makaranta aka samu ɗaliban da suka je daura wani ma da ya je daura daga ainihin Abuja daga can garin Gwagwalada da ya je shi ma haka suka rinka irin wannan gwagwarmayar wanda da kafin ya tafi dauran sunan shi Muhammad Babagana kafin ya tafi daura baya-baya yake yi nace mishi zaka iya yace ina da yaje yace sai yaga su kansu malaman na da matsala kawai syllabus ne suke bi kwatan kwacin irin yau yadda zaka je ka samu malaman Islamic studies a mafi yawancin jami'o'in mu Allahumma akwai ƙwararru amma wallahi akwai wadanda ɗan certificate ne kawai iya abin da ke syllabus din nan shi kadai suke iya karantarwa wani ma abin da ke syllabus din baya iya karantarwa shi yasa karka yaudar kanka dan ka je Jami'ar Islamiyya a Madina kai karatu ko ummul qura ko kaje jami'ar bayero ko kaje jami'ar maiduguri ko kaje al-azhar ko kaje al-qahira wallahi karatu yana nan a wurin malaman soro da zaka bi su su tantance maka karatu daya bayan daya inama abinda ake aibanta su tare da shi shine suna da ainihin wato rashin wayewar kai game da mai duniyar ilimi take ciki to kaga kai sai ka hada kaje jami'a ko kaje secondary ka samu wayewar kan kuma ka zo ka hada tare da ainihin madarar karatun da su suke da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu yace illa anna ma zakara al-muallifu min radd al-kawthar li tawthiq ibn hibban sai dai maganar da shi malam abdurrahman al-muallif mawallafin wannan littafi ya faɗi cewa al-kawthar yana yawan tunkuɗe maganganun ibn hibban fa inna ma zalika hina yakunu hawahu fi zalika a yana tunkuɗe maganar da ta ga yaga ta saba wa son zuciye shi wa illa fa huwa ya'tamidu alayhi ai shi wannan ainihin mutumi Kausar yana yawan dogaro akan tawsiqin Ibn Hibban wa yataqabbaluhu kuma yana karban magana ya rungume ta hina yakunu alhadithu alladhi fihi rawin wasaqahu Ibn Hibban yayin da ya zama hadisin da ainihin yake kokarin ya tabbatar Ibn Hibban ya amince da mai riwayar yuwafiqu hawahu, ya dace da son zuciyar shi sai karba. Sai yace ka ba'dil ahadith allati ruwiyat fi tawassul, kaman wasu hadisai da ainihin aka ruwaito akan tawassuli cewa wai ainihin laulaka laulaka ma khalaqatul aflak, da irin waɗannan ainihin hadisai tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim da makamantan su, to waɗannan hadisan an samu masu riwaya su Ibn Hibban ya amince da su. To da yake sun dace da son zuciyar Kautsari, anan sai karbi magana Ibn Hibban har ma ana jayayya da shi. Amma kuma anan da yaga Ibn Hibban yayi magana da ta saba son zuciyar shi, sai tunkuɗe ta tunkuɗe, wanda har Malam Abdurrahman al-Muallimi yana cewa Kautsari yana yawan tunkuɗe maganganun da Ibn Hibban yake faɗi wanda tunkuɗewa ba daidai bane. Sai Malam yace wa qad kashaftu an sani'ihi hadha fi kitabi al-ahadith ad-da'ifa. Malam Albani yace na tona asirin wannan mugun aiki na wannan shedani malami Al-Kautsari a cikin littafi na mai suna Silsilal Ahadith ad-Da'ifa a rakami wato lamba ta ainihin 23. Jama'a, waɗannan su ne tsantsar maganganun da Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace a koma a karanta a cikin wannan littafi ainihin mai suna At-Tankiy, a cikin juz'in shi na farko shafi na 437 zuwa 437. Akwai buƙatar ka samu wannan littafi domin zaka samu dimbin ilimi a ciki. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To magana da nake mana akan wannan littafin, wannan littafin wani ainihin wato abin sha'awa za a iya cewa mutumin nan da ya sharhi risala din nan, Ahmad Muhammad Siddiqul Ghumari, shi ya rubuta shi. Wanda shi Ahmad Muhammad Siddiqul Ghumari almajirin Kautsari ne, har ma yana alfahari da shi. Shine kuma sai gashi yazo sai ya tuhumci malamin shi da son zuciya da kuma tifka da warwara da shedanci, sai ya rubuta littafi. Duk da bai gama littafin ba shi ya rasu, sai ainihin Ali Hassan almajirin Albani sai gano littafin, sai dauko littafin sai yazo ya ta hakikin shi, ya kiraye shi da sunan da almajirin ya sanya wa malamin shi raddi, shine bayanu talbisil muftari, bayanin rikidarwar da makaryaci. Malamin shi ne muftari, makaryaci ya kawo Muhammad Zahidin Al-Kautsari. Sai shi Ali Hassan sai ya dan yi habaici sai ya ce au, ko kuma ka kira littafin Raddul Kautsari alal Kautsari, raddin da ba Kautsari yayi wa ba Kautsari, domin shi har yana alfahari wancan almajirin shi Kautsari ne, kamar yadda malamin shi yake Kautsari yana danganta kanshi. Shine Malam Ali Hassan yace to kura ta ci kura kenan, ko kafi ganewa kaga kura ta ci kura kenan. To misalan da nace zan kawo maka a firasar wanda yake in ka koma ka karanta littafin zaka ga abin mamaki, a inda wannan mutum sai ya kawo sunan wani. Misali na daga cikin irin tanaqudat din shi, sai yace misali Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba, sai yace da'ifun. Muhammad dan Usman dan Abi Shayba, sai ya ce mutum ne mai rauni. Daga cikin littafin nake karantawa jama'a, ku duba gashi ku gani, kowa ya duba ya gani, daga cikin littafin nake karantawa fi rasal littafin. To in ka koma cikin asalin littafin zaka ji wannan magana. Gashi sai ya ce Muhammad ibn Usman ibn Abi Shayba, Muhammad dan Usman dan Abi Shayba da'ifun, mai rauni ne. Sai kuma ya sake cewa Muhammad ibn Usman ibn Abi Shayba hujja, kuma hujja ne, ana kafa hujja da shi. Sai ya ce Jabirun al-Ju'afi da'ifun, sai kuma ya ce Jabirun al-Ju'afi hujja, Ikrima laysa bi hujja, sai kuma ya ce Ikrima hujja. Haka ya tattifka da warwara a cikin ainihin wannan littafi. To ka samu wannan littafi zaka san shedancin waɗannan mutane. Shi yasa babu shakka malamin hadisi dole ya tsaya da digadigan shi, kuma ya ji tsoron Allah ya kauce wa son zuciya. To sai zaman aka same shi da abin da yake tufka da warwara, sai a zaman wannan ba za a zarge shi da son zuciya ba, sai dai a ce kuskure ne wanda kowa ko bai wuce yayi shi ba. Amma in aka kama mutum da shedancin son zuciya, to babu shakka kuma al'amari ya lalace. Shi yasa zaka ga shi wannan ainihin Kautsari Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace yayi ta mishi nasiha, domin shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani a lokacin yana matashi, a lokacin da shi kuma Kautsari yake babban malami, su ne manyan yan kwamiti. Muhammad Nasiruddin ya ta mishi nasiha, yana cewa kai kokari ka gyara waɗannan matsalolin kafin yara da basu san darajarka da mutuncinka da matsayinka ba su taso, in ba haka ba za su rinka maka raddi. Sai gashi ko yaran Muhammad Nasiruddin Al-Albani su Ali Hassan da su Salim ibn Idil Hilali sun zo su nemi shi raddi. akwai littafin da Salimu ibn Idin al-Hilali ya rubuta aina Allah sunan littafin kenan ina Allah yake yayi kacce-kacce da ainihin Kausari a cikin wannan littafi har yana kiran shi da Jahmiyul Asr bajahaman wannan zamanin to haka yanzu kullun abubuwan da ake gaya wa waɗanda ake cewa manyan malamai kenan a ƙasar nan mune musu nasiha akan su gyara domin me yiwa mu mun san su a malamai muna ganin su da kimar malanta kafin ƴan baya su taso waɗanda kadai za su dubi aikin da suka tafka ne mummuna su yi musu raddi daidai da mugun aikin su Allah madaukakin sarki ya kiyaye to zamu koma cikin littafin tamamul minna din sai mu ci gaba da ainihin karantawa malam yace wa inna to kamar yadda nake mana jama'a shikenan karatun tamamul minna yanzu an gama an wuce gada gadar zare an wuce siradi yanzu duk karatun da za a kuma za ka ji karatu ne na nishadi na mustalawul hadisi wanda ka saba amma tsantsar karatun mai wahala dama shine wannan wurin shine wurin da yake muakkad shine tawthiq ibn hibban amincewar da ibn hibban yake ana karbar ta ko ba a karbar ta bari in sake maimaita mana dan ka fita da cikin darasin da kyakkyawar basira wasu malamai suka ce ibn hibban tunda mutun ne mai sakaci kwarai da gaske to duk abin da yake kawai a watsar da shi wasu suka ce a ibn hibban kwararren malami ne ko gaggen malami ne don haka duk abin da ya fada a karba shine malam yace a ibn hibban da ya babu shakka kwararre ne ko gaggen malami amma halin da ya samu kanshi a ciki wanda in baka manta ba makon da ya wuce kasan na 8 har na kawo tarihin shi daga cikin littafin siyaru alamin nubala ta al-imam az-zahabi kaji kwararren malami ne gogagge ne sai dai matsaloli wanda yake kowa kuma zai iya fadawa ciki ko mu ne mai addu'ar Allah ya gafarta mu to sakamakon waɗannan halaye da ya samu kanshi sai ya zan in yi magana ba daidai bane a karba kai tsaye ba daidai bane ainihin a watsar kai tsaye sai a tsaya a yi bincike to shine abin da kaji mun gama karantawa sai malam yace wa inna mimma yajibu tanbihu alaihi aidan kuma har wayo yana daga cikin abin da ya wajaba a yi fadakarwa game da shi أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره المعلمي أمرا آخر هام أقوي وني الأمر وندي كما تأجنجنا هر ويو أكارا وندي وننن الأمر ينادى متكر مهمان شي أحد أشدد مغانا المعلمي سي أتوكا ديكا كادي جو مغانا المعلمي كو تغاوتا مغانا ككارا دئتا مالا ألباني يتي عرفته بالممارسة لهذا العلم وننن مغانا الناس انتني سبو دقوجي واتا دني أتكي وننن علمي qalla man nabbaha alaihi da kyarka samu wanda ya fadakar akan ainihin wannan maganar amma ni ga ni ina fadakarwa akai wa ghafala anhu jamaahirut tullab yace da yawa daga cikin dalibai kuma sun ainihin wato gafala sirraf kana basu san wannan maganar ba to ina son ku fahimci wannan maganar rashin fadaka da dama daga malamai suka yi akan wannan maganar ita ta sa wani lokacin albani ya magana sai su ta mishi raddi wato ya kutsa inda basu kutsa ba daliban ilimi kuma karatun su bai kai ba don haka sai su zo suna tsiwa rashin kunya irin ta wanda bai gano kaza ba saboda gazawa ilimin shi kuma ya rubu shi malami ne yace to don haka akwai buƙatar a san wannan maganar wa huwa anna man wasaqahu ibn hibbana ita ce duk wani malami da kaji ibn hibbana ya amince da shi wa qad rawa anhu jam'un min as-siqat kuma an samu taran amintattu sun ruwaito hadisi daga shi wannan mutumi da ibn hibbana kadai ya kadaitu da amincewa da shi walam yaati bima yunkaru alaihi kuma shi wannan malamin bai taba zuwa da abin da za a kyamace shi da shi ba fa huwa saduqun to wannan malami ya zama saduq mai nagarta mutumin kirki mutumin arziki yuhtaju bihi za a iya hujja da shi kun fahimci wannan maganar kun ga banda wancan dimbin ilimin da muka samu daga malam muallimi malam yana kara mana yace a hada da wancan ita ce duk wani mutum da ibn hibbana kadai ya amince da shi kaga ta iya yuwa ya zama sauran malamai basu amince da shi ba kaga ya zama majhuli kenan to in ka bincika kalaliba sai ka samu wasu tarin amintattu sun ruwaito hadisi daga gare shi shi wannan majhulin an fahimta sannan shi wannan majhulin tunda yake bai taba zuwa da hadisai ko hadisin da aka kyamace shi da shi ba to ya zama mutumin kirkin da za a iya karban hadisin shi ay hujja da shi sai hadisin shi ya zama kyakkyawa kenan. Kun ga wannan ilimin shine abin da committee fatawar Najeriya ba su sani ba na jama'atul nasrul islam suka je suka buga a jaridar weekly trust da jaridar ainihin new nigerian da gaskiya ta fi kobo cewa hadisin ibnu sidan hadisi ne da'ifi sai suka yi ƙarya biyu ƙaryar farko suka ce hadisin da'ifi ne wanda wannan maganar ƙarya ce zan bayyana ƙarya ta biyu suka ce hadisin shine hadisin da masu sallar juma'a da hantsi mu kenan muke hujja da shi kadai muka dogara wannan ƙarya ta biyu kenan ƙarya ta farko da ƙarya ta biyu nayi bayanin su a kasar na ainihin bakwai da na takwas na wannan karatu na tamamul minna amma bari mu fito da abin karara ko in ƙara fito da shi karara a cikin wannan kasar din na tara ita ce shi ainihin hadisin ibnu sidan hadisi ne wanda al-imamu abubakar ibnu abi shayba ya ruwaito shi a cikin kitabul musannaf a mujalladi na 1 shafi na 132 zuwa 133 cewa yayi sallah tare da abubakar siddiq sallar azhar a sa'ar da rana take zawali kun ji asalin yadda hadisin yake to wannan isnadin da na kawo sahihi ne 100% ba tare da sai an tarkato wasu hanyoyi ba sahihi ne kaje ka duba ibnu hibban a yadda na fadi din nan kuma ka karanta wannan littafin tamamul minna na ibnu abi shayba da na fadi an gane kuma ka karanta wannan littafin tamamul minna zaka ga bayanai akai inda malam albani yazo yana magana akai to su hanyar da suka samu sun samu wata hanya ne wadda al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya yanko wannan riwaya wadda take nuna yace yayi sallah sa'ad da rana take zawali tare da abubakar to shikenan kun ga wannan mubhami ne ko kuma in ce ainihin mujmali ne ajmillance ne maganar ta zo yace yayi sallah a sa'ad da rana take zawali ya ce azhar bai ce ba ya ce juma'a bai ce ba to in ka ce juma'a sai ka kawo a ina aka samu ainihin riwaya mufassara ko muqayyada wanda tazo da wannan kaidi in ka ce azhar sai ka kawo to su kawai da ka sai suka ce ai sallar juma'a sai muka ce a ƙarya kuke yi committee fatawar jama'atul muslimin islam gaskiyar magana ita ce shi ibnu abi shayba da ya ruwaito wannan riwaya wadda take kurman riwaya ce shi din nan kuma a ƙasa da wannan riwayar sai ya ruwaito wadda take mufassara kuma mufassala wadda tazo da bayani dalla-dalla a fassara cewa sallar azhar qarara dan haka wajibi ne a dauki ainihin muqayyadi a fassara mutlaki da shi a dauki mufassari a kayyada ainihin mujmali da shi committee fatawa na jama'atul nasrul islam ko kuwa ba ku iya hadisi bane sai dariqa ku ka iya sai san zuciya sai kayya a jarida sai cinye kudin Obasanjo to ya kamata ku ji tsoron Allah committee fatawa dai kenan na biyu kamar yadda na ce shi ainihin hadisin sallar azhar yake magana ba sallar juma'a ba to ashe zalunci ne ka ainihin je ka dauko kurman riwaya ka zo kai hujja da ita misali ga hadisin Aisha Aisha ta bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana raka'a 13 da watan azumi da daddare yanzu wannan riwaya kurma ce ba daidai bane in an samu riwaya ma'ana wannan riwaya mubhama ce a dunkula tazo raka'a 13 da daddare sai riwayoyi biyu dukkan su daga Aisha sai suka zo sai suka fassara qarara cewa ko a azumi ko ba a azumi ba annabi baya wuce raka'a 11 to yanzu kamar zaka fara cewa to Aisha ce wa kanta tufka da warwara ne tace da daddare annabi yana raka'a 13 nan kuma tace ko azumi ko ba azumi ba baya wuce 11 a ba tufka da warwara bane ita din nan Aisha sai ga wata riwaya ta sai tace annabi yana yin raka'a 13 da daddare biyu daga cikin 13 din nan raka'atul fajr ne kaga yanzu waɗannan riwayoyin guda biyu na ƙarshe masu cewa 11 a azumi ko ba azumi ba da mai cewa 13 biyu daga cikin raka'atul fajr ne kaga ya nuna maka ashe gaskiyar al'amari riwaya daga Aisha in ka tashi sai ka ce yanke Aisha ta ce annabi yana raka'a 11 ne a watan azumi to amma in ka saka son zuciya irin na committee fatawar jama'atu nasrul islam sai ka ainihin je sai ka dauko waccan dukulalliyar riwaya mai raka'a 13 sai ka ce gashi Aisha ta ce raka'a 13 shikenan tunda Obasanjo ya daure maka gindi sai ka buga a cikin jarida amma nan ko sai a ce wa ɗan islamiya ko bulugul maram ku je ku duba a cikin babin sallar nafila za ku gani Ibn Hajar da ya kawo mai raka'a 13 daga Aisha ya sake kawo mai raka'a ainihin wato 11 ya kuma kawo mai raka'a 13 biyu daga cikin raka'atul fajr sannan kuma sai ya ƙara kawo riwayar Aisha dai da ta fassara sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi witri wato sallolin dare a farkon dare yakan yi a ainihin tsakiyar dare sai ta ce amma ƙarshen rayuwar shi sai witrin shi sai ta koma wato sallar shi ta dare sai ta koma ƙarshen dare yanzu kaga riwayoyin sai suka fassara mana yadda abin yake wato raka'o'i 11 in yayi su yana gama 11 din nan dare ya kare alfajir ya fito sai ya tashi sai kuma ya raka'o'i biyu na raka'atul fajr tunda alfajir ya fito to in ga kalle su a surance a kubuci haka sai kaga 13 a jumlance ko amma 11 yayi su kafin fitowa alfajir na dare biyu kuma yayi su bayan fitowa alfajir a dungulan ka hada su nawa 13 amma in ka zo sai ka fassale ka ce biyu raka'atul fajr ne 11 kuma to kaga tsoron Allah ke to haka waccan riwaya ta ce ainihin ya kasance yayi sallah ainihin tare da Abu Bakrin sa'ad da rana take zawali sai ya ja baki ya shiru sai ga riwayar shi wannan mutumin a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba a shafin da na fadi na baya mujallal na farko shafi na 132 zuwa 133 sai ga wannan riwayar dai kuma yana cewa mun yi sallar azhar tare da Abu Bakar a sa'ad da rana take zawali karara kaga ya fassara waccan kurman riwaya kenan amma da yake committee ba tsoron Allah sai suka dauko waccan sai suka yi dungu da wannan kaga sun yi ƙarya nabi kuma suka ce hadisin bai inganta ba kuma ya inganta to duk me ya kawo wannan shine da a ce sun zauna da mu to da haka bata faru gare su ba to amma rashin zaman su da mu da muka yi abin sai ya ja sai kowa ka je yana zuwa ya nemi mana ƙarya kowa da ya je yana kanto wannan sai ya ce ai ma hadisin bai inganta ba daga tambaye shi sai ka ce to saurara mu mun ce maka wannan hadisin shine hujjar mu game da sallar juma'a mu da hantsi ka ji da bakin mu ko kuma da kaddara mun fada ne dan mi maka ilzami mu ce a bisa ilzamin ka da kace bai inganta ba to ya inganta a tabbatar maka da ingancin sannan sai a ce to in har ya inganta kai dama kai ba kana musun hujjar hadisin bane kana musun inganci ne to tunda ya inganta yanzu ya zama hujja kenan ko to ka gani amma mu hadisan mu ingantattu ne suna cikin ainihin musannafin na Ibn Abi Shayba daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wato asarai irin na Abubakar Ibn Abi Shayba ai irin ainihin wato asarai na ainihin Ammar da Ibn Mas'ud da Muawiya waɗanda Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta su a cikin littafin Al-Ajubatu An-Nafi'a da wannan littafi Tamamul Minna da kuma Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani a cikin littafin shi As-Sailul Jarrar a cikin mujalladi na farko dukkan su sun inganta su sannan da ingantattun hadisai marfu'ai daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabi Jabir da kuma ta hanyar ainihin Sahal da makamantan su suna nan birjik kaje ka karanta littafin Al-Ajubatu An-Nafi'a to adalci shine da ka ji daga gare mu kafin kai hukunci amma kawai sai kuka zama fasikai kuma irin yadda masu ba ku labarin suke fasikai da Allah yake cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in wani dan banza ya zo muku da labari ku yi bincike ku nemi bayani an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina dan kar ku afkawa wasu mutane da rashin sani ku waye gari kun yi nadamar abin da kuka fada ciki kawai da an zo maka da labari ai an yi sallar juma'a karfe 9 shikenan sai ka ce ai hadisin bai inganta ba kuma ya za a ce sunna a cewa muka yi sunna ta tabbatar bagwarin ina ne kai a cikin ilimin usuli cewa muka yi sunna ta tabbatar yanzu muka ce sunna ta tabbatar da cin dabino in dai ba jaki ne kai ba wanda baka yi usulul fiqh ba ka san ba muna cewa cin dabino sunna bane muna cewa ya zo a cikin sunna to cewa sunna ta tabbatar ya saba da kaza sunna ne to amma in baka san ilimin usulu ba sai ka je sai kai rashin adalci sai ka ce ai an ce sallar juma'a da hantsi sunna ce to yi kuma bayan zawali mun ce bid'a ne kenan akan yadda kake neman kai mana ilzami saboda haka akwai rashin adalci ya zama baka ji daga gare mu ba musamman mu mutane ne waɗanda muke da makiya daga cikin ƴan kungiyar Izala ne bangaren Jos ne da bangaren Kaduna ne ƴan kungiyar Izala na Sabon Garin Zaria ne kungiyar Izala na Ainihin Zaria ne kungiyar Izala Reshen Kaduna ne kungiyar Izala Jasawa ne ƴan Shi'a ne ƴan Zazzakiya ƴan Shi'a ne Rafidiyya duk baki ɗaya an yi ta akan mu sannan kana ji kuma ga committee fatawa na Jama'atul Nasr al-Islam kowa fadin ƙarya yake akan mu kuma bai zauna ya tattauna da mu ba to sai shekaran jiya kamar kwanaki biyu da suka wuce sai ne wa ainihin Sharif Sale wanda shine shugaban committee fatawar sai ne mishi waya mun kai wajen awa 1 da minti 20 muna tattaunawa na riske shi a Maiduguri duk muka tattauna irin waɗannan matsaloli nace ya kamata a rinka zama da mu mu da muke yin waɗannan abubuwan mu dai mu muka yi sallar juma'a da hantsi kuma mu ba mu ce sallar juma'an nan da hantsi wajiba bace ba mu ce yin haka ne sunna ba muka ce ya halatta kuma daidai ne ai kafin ainihin wato bayan wannan lokaci karfe 10 ne 11 ne muka kawo dalilai muka ce kuma abinda aka saba yi din nan daidai ne ba mu musun ko ɗaya daga ciki ba shikenan sai aka je aka yi tafassara mu da abinda mu ba a ji mu ba sai da muka yi kasusuwa bakwai akan haka izala ce mana ƙarya dariƙa ce mana ƙarya shi'a ce mana ƙarya gwamnati ta zalunce mu sarakunan gargajiya kowa aka yi mana ainihin wato ijtima'ul jiyushu al-mubtadi'a ala ahli sunna salafiyya haka akai taron dangin ƴan bid'a akan salafiyya haka kowanne dan bid'a sai ya samu maganar cewa ba a yi mana ainihin adalci akan haka ba shine muka aje cewa zamu zauna da shi zamu tattauna da shi Sheikh Sharif Sale a yau ne ainihin muka aje cewa da na samu damar tafiya zamu zauna da shi a gidan shi a Abuja amma ban samu damar zuwa ba ina fatan sai mako mai zuwa insha Allah zamu zauna a tsaya a saurare mu a jin menene dalilan mu akan waɗannan abubuwa mu dinnan mu muka yi sallar juma'an nan mu dinnan mu ne muke yanka doki muna ci mu ne muke waɗannan abubuwa to kamata yayin mu da muka yi mu a tambaye mu me dalilan mu in akwai abin da yake kuskure a gyara mana amma ba a saurare mu ba sai na ce wannan shike ja matasa su bijire sai su zama kangararru sai aje ana cewa sun bijire sun je suna zagin manyan malamai bayan manyan malaman sun ki sauraron su abin da ya faru kenan shekaru 22 da suka wuce zuwa da 4 Malam Abubakar Mahmudu Guri matasa suka kafa kungiya suna da awa zuwa ga sunna malaman kasan nan suka ki sauraron su Malam Abubakar Gumi ya saurare su ya fahimci inda suka dosa ya musu gyare-gyare suka karba sai aka tafi tare duk da ba yayi rijista a kungiyar bane amma ya yadda da su Malam Abubakar Mahmudu Gumi shi ma dan jama'atul Nasrul Islam ne su suka kafa ta shi da Sardaun jama'a mun gane wannan da kyau to amma me yasa yake tare da ƴan kungiyar Izala saboda sun tsaya akan gaskiya a wancan lokacin daga baya ne suka al'amura suka zo suka rikice mun saboda san zuciya amma sun tsaya akan gaskiya amma su sauran malaman kasar nan sai suka isa wuraren waɗannan matasan su Sama'il Idris a lokacin nace musu matasa ne dan a lokacin matasa ne domin magana ce wanda nake yinta yanzu shekaru wajen 25 ko 30 da suka wuce to kaga a lokacin matasa ne dan su malam bawa mai shinkafa lokacin ba su wuce shekara 25 30 35 da wahala ka samu dan shekara 40 a cikin su to saboda haka lokacin nan sai kowa yake sauraron su sai aka ce su tafi ƴan iska ne suna zagin malamai sai Malam Abubakar Gumi ya saurare su to yanzu mu mun taso muna da awa mu ma nan gabu ni Muhammad Awwal ga su Abdul Wahab ga su Ja'far Mahmud ga su Muhammad bin Usman madadin a saurare mu ga su Musa Lukuwa can ga su Bello Yabo can a Sokoto ga su Idris Abdul Aziz can a Bauchi ga mu nan muna nan da yawa a ko ina madadin a saurare mu sai a ki sauraron mu sai mun fadi magana sai a je sai a bada maganar sabanin yadda muka bayar da ita malami ne fa yake karatu ya fadi bayani dangane da ina hukuncin alwala da nabiz Nabi shine dabino ake diba ake zubawa a cikin ruwa, in ruwan yayi zaki sai a sha. Ya halatta ai alwala da irin wannan ruwan wanda mu a yanzu za a iya kiran shi ruwan lamurje ko zobo. Hadisan da suka zo suka goyi bayan za a iya yi basu inganta ba. Tirmidhi ya fitar da su basu inganta ba. Malamin yace basu inganta ba, sai jahilai suka je suka dauka. Suka ce ai yace za a iya alwala da zobo, za a iya alwala da Coca-Cola, za a iya wankan janaba da kunu. Ku duba fa cewa yayi ba daidai bane, amma jahilai sai suka je suka bada labarin akasin haka. Malumma kuma na jama'atul nasrul islam kawai sai suka dauka, sai suka zo suna tuhuma waɗannan malamai Bello ya bada Musa Lukuwa, shin kun ce za a yi wankan janaba da kunu da sauransu? Ku duba irin wannan sharrin jama'a. Ku je ku karanta sahihul bukhari, da bukhari yace ba a alwala da nabiz, ba a yi da muskir. Hadisan da suka zo da'ifai ne, muka ce ba daidai bane a yi alwala da zobo ko makamantan haka. An samu wasu malaman fiqhu tunda sun goyi baya, muka ce ba daidai bane, amma dan jahilai ba su da kan gado suka je suka ce mun ce a yi. Ka duba fa mun ce kada a yi ne, amma suka ce mun ce a yi. Su kuma manyan malama suka gine akan haka, suka je suka yi mana kazafi a cikin jaridu. To inda a ce mu aka saurara dan Allah da ba a ji gaskiyar magana ba, to abin da yake faruwa kenan, ba a yi mana insafi, ba a yi mana adalci. Allah ya kiyaye. Sai malam yace wa bina'un ala zalika qawaitu ba'd al ahadith allati hiya min hadha al qubayl. Yace to gini akan ainihin wannan maganar da nace, duk mutumin da Ibn Hibban ya amince da shi, wannan mutum yana da almajirai waɗanda suke tarin amintattu ne, kuma ba a taba kama shi da riwaya abin da yake abin kyama bane. Yace a karkashin wannan ne ginin na inganta na karfafa wasu hadisai, ka hadisul ajni fi salat, kama hadisan ajnu a cikin sallah, hadisin ajnu a sallah hadisi ne ainihin wanda al-Imam Abu Ishaq al-Harbi ruwaito shi da isnadi sahihi, da isnadi kyakkyawa a cikin mujallada ta 5 juz'i na 2 shafi na 100 ainihin wato 2 da ainihin wato shafi na 235 ko makamantan haka. A cikin wannan ainihin hadisi na Ibn Umar ya tabbatar da ajinu, ya tabbatar da cewa Ibn Umar ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma abin takeici sai aka samu wani daƙiƙi kuma aka dura mai suna Abdullahi Faki, shi kuma sai yaje yace wai Albani ya kyautata hadisan da ainihin Ibn Hajar da Nawawi da Ibn Salah sun raunana. Sai yaje dibo hadisin Ibn Abbas, wanda hadisin Ibn Abbas ba shi da isnadi la asla lahu hatta Albani ya tabbatar da haka. To riwayar Ibn Abbas bata tabbata ba, kai Abdullahi Faki kaji wannan, amma riwayar Abdullahi dan Umar ita ce Albani ya kyautata. To amma saboda ya rena mutanen Kaduna, sai yace yanzu jama'a ingantawar Albani za mu karba, mu aje raunanawar da su Ibn Hajirin suka yi. Waye yafi ilimi tsakanin Albani da Ibn Hajirin, wanda wannan maganar fadanta jahilci ne da kuma zalunci da kuma ta'assubanci, wanda maganar adalci ai Albani dan ya inganta hadisin da Ibn Hajirin ya raunana. Ba da zamani ne ko shekaru yake sa iya gane wane ne gaskiya wane ba gaskiya ba, a'a da hujja ne. To balle hadisin da Ibn Hajirin da Ibn Salah da Nawawi suka raunana, shi ma Albanin ya tabbatar da raunin a cikin silsilar da'ifa a cikin mujalladi na 2. Kuma Abdullahi Faki abin mamaki ya dibo daga cikin silsilar da'ifa ta Albani, amma sai je daddatsa maganganun saboda kawai ya gyara kanshi ya rusa wani. Kun ga wannan zaluncin kenan. To dan haka aka ainihin wato samu manyan malamai suka yi mai raddi, Malam Sa'idu na garin Gusau suka hada gwiwa da su Malam Abdulwahab da su Malam Ja'far, raddin yana nan a wurina a littafi da kuma ainihin kasar, duk zaka iya samu su insha Allah ta'ala daya bayan daya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan an samu wani mai rauni ya ruwaito hadisi, mutumin kirki kuma ya ruwaito, shikenan sai a ce wannan mai rauni da ya ruwaito shikenan, kuma ba za a karba ba koda mutumin kirki ya ruwaito. To yanzu ga hadisin da ake tawazi da shi, ingantaccen hadisi daga sayyidina Ali, yana cikin Bukhari da Muslim, da Annabi yace khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mafi alherin ku shine wanda ya koya kuma ya koyar da al-Qur'ani. Hadisi ne sahihi. To amma Ali ya ruwaito wannan hadisin da isnadi batili, isnadin da yake gaba ɗaya batacce ne, babu shi. Shikenan tunda hadisin ya zo batil ta hanyar Aliyu, kuma koda ya inganta ta hanyar Usman kuma ba za a karba ba, to shine lazimin abin da Abdullahi Faki yake son ya lazimta a mutane. Ibnu Abbas ya ruwaito annabi yana ajinu a sallah, hadisin Ibnu Abbas bai inganta ba. Ibnu Umar ya ruwaito da isnadi sahihi, da isnadi kyakkyawa, hadisi ya tabbata, shine Albani yake magana, amma Faki da yake azzalimi ne sai ya je zaluncin nashi. To Allah ya tona asirin shi, dai ya sa mun yada wannan kasar da raddi, ya kamata jama'a ainihin su same shi, masu jin mu daga nesa duk baki daya za su iya ainihin neman wannan kasar, za kuma su iya samun wannan littafi. Wanda yake bukata ya ji daga nesa sai ya bugo min lambar waya ta 0693348 12, sai mu tattauna sai ya ji yadda zai samu kofin wannan littafi da ainihin abin da yake da alaka da kuma kasar din. To akwai wakilin ambasadan Najeriya, wakilin ambasadan Saudi Arabia wanda ke Najeriya, wanda ke Asokoro Abuja, naje ofishin shi muna tattaunawa, saboda suna diban kwangila suna baiwa ainihin Abdullahi Faki din kwangilar fassarar littattafai na ainihin Larabci zuwa Hausa. To sun yi da Abdullahi Faki din ya kai musu raddin da aka yi mishi yaki saboda zalunci, shine muka yi alƙawari da shi zan je in kai mishi. To amma ya yi tafiya Saudi Arabia ne sai in ya dawo insha Allah ta'ala. Barai da gaske, Allah kiyaye. Eh, haka wallahi haka mutane suke, ba su da adalci jama'a, basu da adalci. Hakanan Dr. Ahmad dan gidan Mala Abubakar Mahmudu Gumi, Dr. Ahmad dan gidan Mala Abubakar Mahmudu Gumi, wanda yake jami'a ta Ummul Qura, sai da muka zauna da shi gidan shi tun karfe 10 na dare har zuwa sallar asuba, har asuba a Makka a gidan shi muka zauna, ina bayyana mai yadda halin da awa yake a kasan nan. Amma da yazo kai sai ya rinsa idan shi gaba daya, yaje yana ta suka Albani, waya dawo ya samu ana bin Albani a Najeriya. Wai yake bin Albani? Muka kibin Imam Malik zamu bi wani Albani? Amma meye takalidanci? Takalidanci shine qabulu qawlil ghairi min ghairi hujja aw bi ghairi hujja, karban magana wani babu hujja. Wata magana muka karba ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani babu hujja, babu. Kuma maganganu nawa ne nashi muka watsar da su saboda mun gane babu hujja? Ashe ba takalidanci muke da shi ba? Dan da takalidanci ne zamu rinsa ido duk abin da yace sai mu bi. Haka yazo shi ma yana ta surutai a nan Kaduna. Tun dama a Jami'ar Islamiyya 1998 sai da muka hira da su Malam Ainihin Abubakar Birnin Kudu da sauran ɗaliban Jami'ar Islamiyya, suka ce babu shakka irin ta'assubancin da shi Dr. Ahmad dan gidan Malam Abubakar Gumi yake da mazhabin Malikiya, mummunan ta'assubanci ne ma ba irin na uban shi Abubakar Mahmudu Gumi ba. To sai da naje na same shi dan kar mu zalunce shi, muka zauna da shi a gidan shi wallahi tun karfe 9 ko karfe 10 har zuwa ainihin asuba, muna tattauna waɗannan, a zaune muka kwana muna tattauna kamar kan shi ya waye akan abubuwa. Amma daga baya kawai yazo sai ya burkice, shi yasa da yazo kasan nan har ya tafi bai bari na sani ba, sai dai kasusuwan na samu. Wani irin zalunci kenan jama'a? Ya ba za mu yi adalci ba mu ban mutanen mu su san alheri, kawai dan a hana mutane fahimtar gaskiya sai a ce ya za abuwa ne, ai wannan mazhaba ya kafa, ya za abuwa ne. Yau Albani nan da zuwa yana maganganu irin maganganun da mai risala yake yi, shikenan ka bi shi ka bi mazhabin shi. Amma maganganu yake yana kawo dalili, to wannan ba mazhabi kenan ba, wannan hujja ce kake bi. Shine malam yace ka hadithul ajni fi salati kama hadithin al-ajna a salla dunkul hannu, fatawahama ba'dun nashiina fi hadha al-ilmi, sai wani ainihin dan bana bakwai wanda yake matashi ne kwanan nan ya taso a cikin wannan ilimi na hadisi, sai ya ainihin rudu annani na qattu nafsi, yace wai ne wa kaina tufka da warwara, wajaraitu ibn hibban fi shudubihi, kuma mun tafi tare ka fada da ibn hibban a wajen fandarewa da yawa malamai, wa da'afa huwa hadithul ajni, hadithul ajni shi sai raunana hadithin ajnu. Ina ga malam yana ishara ne zuwa ga Bakar Abu Zaid, ya raunana hadisin na ajin, wa sayati ar-radd alayhi mufassalan insha Allah, malam yace raddi zai zo dalla dalla akan shi game da raunana hadisin ajin da yayi dalla dalla, ma'a dhikri asharati amsila min ar-ruwati alladhina wasaqahum ibn hibban faqat, tare da kuma zan kawo misalai guda 10 wadanda ibn hibban ne kadai ya amince da su, wata bi ahul hafizan az-zahab wal asqalani, kuma manyan hafizai guda biyu suka bi shi akai, ibnu hajar al asqalani da al imam az-zahabi, fatlub zalika fi bahth kayfiyat ar-raf' min as-sujud, yace ka nemi wannan bayanin abbabin dake bayani akan kayfiyatur raf' min as-sujud a wannan tamamul minna a shafi na 197 zuwa 207. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, lokaci ya kure mana kwarai da gaske, amma in Allah ya so ka dai ji waɗannan bayanai dalla dalla, to muna fatan wannan tamamul minna duk da mun ce muqaddiman nan kawai zamu bi, Allah cikin ikon shi mana taimako, wata ran komai daren dadewa zamu zo sai mun karance shi tsaf, to anan zamu gamu da duk waɗancan misalai da malam yake fadi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillah. To jama'a kun faje.